ke bugawa a kasar Spain bangaren Copa del Rey na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na 16. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta samu nasara akan Valencia da 2-1. Eba kuwa sun tashi San Jose ne babu jin tsakanin su da Barcelona. Sevilla kuwa sun tashi 3-3 tsakanin su da Real Madrid. Sakamakon kammala wasan a ranar 18 ga watan Janairu da muke ciki na shekara 2017 za a buga wasan kusa da na kusa da na ƙarshe wato kwata final din da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad za su karɓi wakilcin Barcelona. Alcorcon kuwa za su fafata da Alaves. Atlético Madrid za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Eibar. Real Madrid kuwa za su karɓi wakilcin Celta Vigo ne. A jiya bayan kammala wasan da Real Madrid zai yi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta shiga tarihi a fagen kwallon kafa a duniya. Inda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fafata wasanni 40 ba tare da an doke ta ba, inda ta samu nasara a wasanni 39 ta yi canjar a wasa ɗaya. Idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya, yayin da kungiyar Real Madrid ke murnan kafa tarihi na yi wasanni 40 ba tare da an yi nasara a kanta ba, kungiyar ta ware zungurukin kuɗi har fa miliyan 43 domin sayan mai tsaron raga na Manchester United David De Gea. Ita kuwa Arsenal ita ma ta ware zungurukin kuɗi har fa miliyan 80 domin zaman ɗan wasan gaba na kasar Gabon. Mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund mai suna Emerick Aubameyang. Barcelona na zaman Adam Lallana da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Ita ma Manchester United ba a bar ta a baya ba wajen neman ɗan wasan gaba na Juventus mai suna Paul Dybala, inda ta ware son miliyan 50 domin sayan ɗan wasan. West Ham ta ki amincewa da ta yin da kungiyar kwallon kafa ta Marseille ta yi mata da fan miliyan 20 domin sayan ɗan wasan gabanta mai suna Dimitri Payet. Ɗan wasan Arsenal guda uku, Giroud da Koscielny da kuma Francis, sun kara rataba hannu a kungiyar ta Arsenal. Manchester United na shirin karawa ɗan wasan ta mai suna Bellerin Kondragin sa, inda Kondragin sa zai kare a shekara ta 2018. Idan muka tsallaka nahiyar Afirka kuwa, a gobe idan Allah ya kai mu za a fara gasar cin kofin nahiyar kasashen Afirka, wato African Cup of Nations na shekara 2017 a kasar Gabon. Za a fara wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Gabon da kungiyar kwallon kafa ta Guinea Bissau, misalin karfe 5 na yamma agogon Najeriya, Nijar da kuma Kamaru. Burkina Faso kuwa za su fafata da Cameroon da misalin karfe 8 na dare. Haka kuma a Najeriya a gobe idan Allah ya kai mu za a fara gasar Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na ɗaya, inda kungiyoyi 20 za su keta raini a tsakanin su. A gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas za ta karɓi wakilcin Kefan kuwa. Za a yi wasan ne a filin Sani Abacha da ke birnin Kano da misalin karfe 4 na yamma. A jihar Bauchi kuwa na tarayyar Najeriya a cigaba da ake da wasannin matasa, wanda kungiyar Bauchi Progressive Football Association suka sa mai taken Football Cup na shekara 2017. A fara wasan da aka yi ranar 8 ga watan 1 na shekara 2017, kungiyar kwallon kafa ta Atla ta tashi kunnen doki 1-1 da Samba Yara. Yayin da aka cigaba da wasan ranar 9 ga watan 1 na shekara 2017, kungiyar kwallon kafa ta Fenerbahce ta samu nasarar doki 3-0 da da babu. Ranar 10 ga watan 1 ko da muke ciki, Lyon Zamos ta tashi kunnen doki tsakanin 1-1 tsakaninta da FC Garo. Real DA ta tashi babu ci tsakaninta da Force Power. Ranar 11 ga watan Janairu na shekara 2017, FC Wanda ta sha kashi a hannun Samba Gombe da ci 3-1. Fenerbahce ta sake wasa inda suka tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Adoke. A jiya kuwa an fafata wasa, inda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta kuma wasanta da FC Garo, inda ta samu FC Garo ta sha ta 5-5. 3-0 ta sha kashi a hannun Horse Power da ci 1-0. A yau kuma za a fafata wasa ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta FC Wanda da Lyon Zamos da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma kasar Chad a filin wasa na Gensu da ke cikin garin Bauchi, inda ake sa kammala wasan rukuni ranar 19 ga watan 1 na shekara 2017. Za a kammala wasannin tsakanin kungiyar kwallon kafa ta 3-0 da FC Adoke. Huta lafiya.